Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilo har 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi ta kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin gabatar da shirin a yau, rana ta ƙarshe a shekara ta 2018 wadda Allah ya nuna mana cikin alherinsa. Baba, barka da ƙarshen wannan shekarar.
Barka ka je, kun shakka babu mun ga ƙarshen shekara lafiya kuma muna godiya Allah.
To, godiya ga Allah. To Baba, kafin mu ci gaba sai ka nan labarai.
To, a kanan labarai ko ana sa ran wani bangaren gwamnatin Amurka zai ci gaba da kasancewa rufe har kusan ƙarshen wannan mako ko kuma ma gaba da wannan mako. Akalla an kashe mutane 17 a cikin rikicin zabe a Bangladesh a jiya Lahadi a cewar 'yan sandan kasar. Kana miliyoyin mutane a kasar jamhuriyar demokradiyyar Congo sun yi zabe a jiya Lahadi a babban zaben kasar mai tattare da tashin hankali wanda aka dade ana yi.
Kadan labaran kenan. To Baba, Allah nuna mana shekara ta 2019.
Amin.
Rundunar tsaron Najeriya ta bayyana samun nasara a jihohin arewacin kasar da ake fama da hare-haren yan bindiga.
Daga lokacin da muka fara zuwa yanzu, na tabbatar da cewa an kare rayukan mutane a ƙauyukoki da garuruwa daban-daban a jihar Zamfara da kuma gefe-gefen jihar Katsina har da masu kutu.
A jihar Niger kuwa 'yan kabilar Kambari ne ke jan hankalin 'yan siyasa kan abin da ya fi tsone masu ido.
Asibitoci in ba za a iya kai muna su inda muke ba, to a gyara muna hanya. Allah mu babu ma hanya inda za mu je mu kai 'yan uwanmu in lalura ta tashi.
Sai kuma shirin ciki da gaskiya na Sarfilu Hashim Gumel kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai mai karatu Baba Yakubu Makeri. Ana sa ran wani bangaren gwamnatin Amurka zai ci gaba da kasancewa a rufe a kusan ƙarshen wannan mako har ma gaba da wannan mako sakamakon cijewa da ake samu tsakanin fadar White House da 'yan majalisa a kan kashe kudaden gwamnati. Shugaba Donald Trump yana kan bakarsa na gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico, inda wani yaro mara takardar Amurka ya mutu a hannun hukumomin Amurka. Washington da tana shiga sabon shekarar 2019 da wani bangaren gwamnati rufe, kana babu wata alamar tattaunawa akan sake bude gwamnatin, sai dai ana sa ran yin wani yunkuri a ranar Alhamis lokacin da jam'iyyar Democrat za ta kwace rinjayen majalisar wakilai. Wani zababben dan majalisar wakilai na Democrat Joe Negusi ya ce za su yi tsayin daka.
We will not only swiftly pass legislation to reopen government.
Ya ce ba za mu gaggauta tabbatar da dokar sake bude gwamnati kadai ba, za mu kuma tabbatar da ganin gwamnatin ta yi abin da ya dace. Democrat dai ta bada shawara akan karfafa tsaron bakin iyakar gabaki daya, amma ta ki yarda da batun gina katanga. Hakim Jeffries zababben dan majalisa ne na Democrat.
This is the same president who repeatedly promised the American people that Mexico would
pay. Yace wannan shine shugaban da yayi ta yi wa Amurkawa alƙawarin mutanen Mexico ne za su biya kuɗin gina katangar. Amma yanzu yana kokarin yin amfani da kuɗaɗen harajin Amurkawa dala biliyan 5 ya gina wannan katanga, lamarin da yace ba zai yiwu ba. Wani babban dan majalisar dattawan Amurka na Republican ya faɗa a jiya Lahadi cewa ya yi wata ganawa da shugaba Donald Trump a fadarsa ta White House, inda ya tabbatar da aniyarsa na murƙushe ƙungiyar ISIS ko da kuwa ya janye sojojin Amurka daga Siriya. Senator Lindsey Graham ya yi kashedi cewa janye baki ɗayan sojojin Amurka daga Siriya babbar illa ce ga tsaron ƙasa, saboda hakan zai baiwa ƙungiyar IS daman sake gina kanta, kuma hakan yana zama yaudara ga mayakan kurdawa da Amurka ke marawa baya ta YPG da suke yaki da ragowar 'yan kungiyar IS. Haka zalika kuma janye sojojin zai baiwa Iran damar ci gaba da yi wa Isra'ila barazana. A wata hirar talabijin da safiyar jiya Lahadi, Graham ya ce zai faɗa wa Trump ya saurara akan batun janye sojojin da ya sanar a farkon wannan wata, lamarin da ya sa mutane da dama suka rika Allah wadai. Ko da yake yakan kalubalanci wasu manufofin Trump akan harkokin kasashen waje duk da cewa abokinsa ne Trump din, amma Graham ya kyauta zaton ganawa da suka yi a jiya Lahadi da shugaban kasan zai yi tasiri sosai. An kashe akalla mutane 17 a cikin rikicin zabe a Bangladesh a jiya Lahadi a cewar 'yan sanda, yayin da Sheikh Hasina yake shirin yin wata gagarumar nasara a karo na uku a matsayin Prime Minister kasar. Sakamakon zabe da ya fara fitowa ya nuna jam'iyyar Prime Minister mai ci Awami League tana kan gaba za ta lashe zaben, amma kuma 'yan adawa sun yi zargin ana tsoratar da masu zabe da ma wasu maguni da suka ce an yi a zaben. Shugaban jam'iyyun adawa Kamal Hussein ya kira zaben na jiya Lahadi mai tattare da maguni, kuma ya ce ba za su aminta da sakamakon zaben ba. Tashin hankali da aka ta samu tsakanin jam'iyya mai mulki da ta adawa da ya mamaye yakin neman zaben, rikicin ya kuma shiga ranar zabe duk da matakan tsaro masu yawan gaske da aka dauka a fadin kasar, har da jibge sojoji 600 da wasu ma jama'an tsaro wanda aka zuba su a ko'ina a cikin kasar, a cewar kamfanin dillancin labaran Faransa. Ana shin waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Miliyoyin mutane a kasar Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo sun yi zabe a jiya Lahadi a babban zaben kasar mai tattare da tashin hankali da aka dade ana jinkirtawa, wanda kuma ake zargin shirya magudi a ciki. A ranar zaben ma an samu rikici da nuna fushi tsakanin miliyoyin mutane a cikin masu zaben da yawan su ya kai miliyan 40 a wannan zabe da aka dauke shi mafi muhimmanci a tarihin kasar. Wannan zaben dai zai baiwa kasar daman sauya gwamnati cikin lumana tun bayan shekaru 60 da samun yancin kan kasar. Masu kula da al'amura a Congo sun yi hasashen samun rikici a zaben kasar na jiya Lahadi, wanda aka dade ana jinkirta shi, kuma hakan ya tabbata. An fi dai samun yawan rikicin ne a babban birnin kasar Kinshasa, inda aka samu jinkirin kai-kayen zabe, lamarin da ya tada fushin ɗaruruwan masu zabe waɗanda suka nemi shugaban hukumar zaben ya yi murabus. An samu jinkirin fara zabe a rumfunan zabe da ba a san adadin su ba a birnin Kinshasa a jiya Lahadi, kuma hakan ya sa zaben ya shiga dare fiye da lokacin zaben domin baiwa masu zabe da ke cikin layi damar kada ƙuri'un su. Wani babban sojan Amurka mai ritaya Stanley McChrystal ya cancaki shugaban Amurka Donald Trump, inda ya kira shi mara gaskiya kuma mutumin kawai. Tsohon kwamandan sojojin Amurka a Afghanistan ya faɗa wa shirin talabijin ABC cewa yana ganin shugaban da yin bai faɗar gaskiya. Da yake mai da martani a kan sanarwar Trump na janye baki ɗayan sojojin Amurka daga Afghanistan, McChrystal ya ce wannan wani mataki ne da zai sa Taliban ta ja baya a tattaunawar zaman lafiya da ake yi bayan yaƙi da aka shafe shekaru 17 ana yi a Afghanistan ɗin. Ya kuma nuna matuƙar damuwarsa akan halolin shugaban ƙasar, da aka masa tambaya shin ko yana ganin shugaban ƙasar ba shi da kirki, sai ya ce ko shakka babu haka maganar take.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To amma da labarin bude taskar hotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya, inda rundunar mayakan saman kasar ta ce ta rugurguza wani sansanin 'yan bindiga Zamfara a tsamari da ke karamar hukumar birnin Magaji, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Hassan Maina Kaina ya haɗa mana.
A babanan dai 'yan bindigar na Zamfara sun matsa da afkawa garuruwa da ƙauyuka, al'amarin da ya sa babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya tare zuwa jihar ta Zamfara, inda yake sa ido don ganin farmakin da mayakan saman ke kaiwa 'yan bindigar a cikin dazuzzukan. Air Marshal Sadiq Abubakar ya kuma gamsu bisa yadda dakarun nasa ke samun nasara sosai a farmaki na baya-bayan nan.
Daga lokacin da muka fara zuwa yanzu, na actual tabbatar da cewa an kare rayukan mutane a ƙauyukoki da garuruwa daban-daban a jihar Zamfara da kuma gefe-gefen jihar Katsina har da Masukutu. Saboda haka wannan lokaci da muke za mu iya cewa mun gode wa Allah mun yi nasara mai yawan gaske, wanda mun tsayar da wasu daga cikin waɗannan mutane wanda suke kashe mutane babu wani dalili.
A dai wannan hoɓɓasa na ganin bayan 'yan bindigar kakakin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Commodore Ebikunle Daramola, ya ce jiragen yakin su sun gurguza wani babban sansani na ƴan bindigar.
The operation was carried out based on human intelligence reports.
Biyo bayan bayanan sirri da muka tattara na wani babban maboyar ƴan bindiga dake yammacin tsamari a karamar hukumar birnin Magaji, jiragen yakin mu samfarin Alpha Jet sun mame wurin inda suka rugurguza shi tare da karkashe baki ɗaya ƴan bindigar dake wurin a wannan lokaci, waɗanda kuma ke dauke da manyan makamai. Duba da yadda aikace-aikacen ƴan bindigar ke fantsama zuwa jihohin da ke makwabtaka da Zamfaran, to ko akwai wani mataki da kuke dauka a halin yanzu?
Chibodia staff was also in Sokoto to activate flying operations.
Kasan babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya ya je har birnin Sokoto don kaddamar da shirin tayar da jiragen yakin mu daga filin jirgin sama na Sultan Abubakar da ke Sokoton. Kuma dama ka sani tuni muna da sansanin runduna ta 119 a can. Za mu samar da karin kayan aiki don girke jiragen yakin mu da za su ke tunkarar duk wani yunkurin ƴan bindiga a yankunan Sokoto da Kebbi da ma sauran yankunan da an zagaye da wannan shiya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A jihar Niger kuma babban taron shekara na kabilar Kambari ya maida hankali kan harkokin tsaro da kuma wayar da kan al'umma dangane da mahimmancin gudanar da zabe da ke tafi lami lafiya. Wakilin Mustafa Nasiru Batsari na dauke da karin bayani.
Shugaban kungiyar kabilar ta Kambari a Najeriya, Farfesa Muhammad Yakubu Auna, ya ce ko baya ga wannan ma, ‘yan kabilar ta Kambari suna gudanar da taron shekarar ne domin bayyana wa juna mahimmancin haɗin kai a tsakanin al'umma.
Kungiya ce ta haɗin kan Kambari ga baki ɗaya na a samu yadda Kambari zai amfana ga abin da ake ce ma Nigeria Project, saboda da yawa ana abubuwa ana barin Kambari, so dole Kambari ya tashi shi ma ya yi siyasa, shi ya zaɓa kuma a zaɓe shi.
Tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue, Kanal Aminu Isa Kwantagora, wanda shi ma ɗan kabilar Kambari ne da ya halarci wannan taro, ya yi tsokaci ne akan halin da Najeriya ke ciki akan sha'anin tsaro a daidai wannan lokaci.
Wannan dagulen ba mu san waye ke shi. Ni na san in ka tambayi dan adawa zai ce gwamnati, in ka tambayi gwamnati za ta ce dan adawa ne.
Amma wannan yana nuna sojojin Najeriya sun kasa kenan ko mene?
To yanzu ga dai ba zan ce sun kasa ba, sai dai abin ya masu yawa.
To me mafita?
Mafitan shi ne a ƙara masu goyon baya, a sawo masu makamai.
Ga dai abin da wasu daga cikin mahalarta wannan taro ke cewa.
A sunana Bala Tajir Bawa. Hakika gaskiya an ci gaba don kadi ba mutane mu na daji duk an fito, kuma muna zuwa muna faɗakar da su abin da ya shafi a zauna lafiya, a haɗa kai wuri guda, sannan banda hakan nan mu tabbatar da cewa duk al'adunmu da muke da su na kwarai a cikin dubban gwasu ba, musamman ma abin da ya shafi noma da kiwo da sauransu.
To da sunana Hajji Arabi Abdullahi daga Salka. Allah mu babu ma hanya inda za mu je mu kai ƴan uwanmu in lalura ta tashi, don haka muna buƙata gwamnati ta yi muna hanyoyi, asibitoci in ba za a iya kai muna su inda muke ba, to a gyara muna hanya.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta gamsu da irin rawar da ƴan kabilar Kambarin ke takawa wajen ɗorewar zaman lafiya a tsakanin al'umma, kamar yadda wakilin gwamnan jihar a wajen taron kwamishinan shari'a na jihar Niger Barista Nasara Dan Malam ya bayyana.
Akwai abubuwa da dandama wanda His Excellency yana yin don a samu a improving rayuwar mutane.
Kimanin kabilar Kambarin 5,000 ne suka halarci wannan taro a wannan shekara da aka gudanar a ƙauyen Warari da ke yankin ƙaramar hukumar Rijau, duk kuwa da matsalar rashin kyawun hanyar mota da yankin ke fama da shi. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Warari a Najeriya.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Sarfilu Hashim Gumel da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A yau muna dauke da wasu manyan batutuwa biyu da muka kawo muku a shekarar 2018. Na farko shine batun kwace filaye na gonaki da wasu al'ummomin wani bangare na jihar Jigawa da suka hada da yankunan kananan hukumomin gagarawa da sultan karkar da garki da kuma taura. Al'ummomin da suka bayyana mana cewa noma shine babban abin da suka gada kuma suka dogara da shi tun iyaye da kakanni. Sai ga shi tun kimanin shekaru hudu da suka gabata, jama'ar waɗannan yankuna da ke zargin gwamnatin jihar Jigawa da yunkurin karɓe gonaki da filayensu masu kimanin fadin murabba'in hekta 14 kuma ta baiwa rukunin kamfanonin mustali wani hamshakin mai masana'antu ɗan ƙasar China domin ya kafa katafariyar masana'antar sarrafa rake a yankin. Ga dai abin da wasu mutanen yankin suka faɗa wannan fili na ciki da gaskiya akan wannan batu.
Na wata Bello Kore Sabuwa Fulani kagara local government kamfani ta hannun gwamnati yake neman ya kwashe filayen mu, kuma gwamnati take nuna mana mu tamfar ma wai ba mu da gado a wannan wuri, kasa ta gwamnati ne, to mu kuma muka tun Allah shine ya halatta gado kuma shi ya raba gado, mu muka gaji wannan area shi gwamna yana amfani da constitution ne. Saboda haka mu kuma muna ga constitution ba zai zo ya kore abinda alqur'ani ya hukunta ba. Saboda haka muna nan muna jin daga gonaki haladdin mu ne, ba za mu kuma sarwantar da su ba. Abinda muka fassara gwamnati ta hada kai da wasu mutane waɗanda suke marasa imani, sun hada kai suna hudda kudin gonakin mutane, suna tantance gonakin mutane, suna kashe waɗannan kudade don shi ma yanzu muke shiri na zamu gabatar da su gaban EMCC.
Sakani da Allah wannan aikin yakan kama tashin mu za a yi daga gurin nan, ba mu da wata madogara, mu kuma saboda haka ban ma buƙatar yin wannan aiki. Akan gwamnati zalunci take so ta kulla mana, tunda in gaskiya ne sun da shi shugaban abin nan gwamnan jihar Jigawa, in gaskiyar al'amuran ci gaba ne ya dauka kai babura ai can ne garin su ya kai mu ban ma buƙata kasar gagarawa.
Wato abin yadda yake sun zo sun a aune waje zan hede suka aune shatta 2012 tun daga bakin kwangila nan na kudu da mu abin da yake har kwana mai dai gaba ɗaya sun ce numar ke zasu yi. Muka duba a gurin nan muka ga al'umma da take gurin nan da Hausawa da Fulani da dabbobin mu da yara da manya, ina zamu shiga a nan gurin tunda ba tana da mana gurin da zamu zauna ba. Wannan shine daga hankalin duk mutum wanda yake karkara nan. To daman gurin abe kama da gurin da ake noma rake, tunda guri ne yashe gero, dawa, gyada, wake, ridi, sobo, rogo, guna, kankana, shi muke a gurin nan. Cin mu da hemu kace kam wani abubuwan da muke huka a shi muke. Duk biki idan ya samu zaka aure da yarka wannan soban ne. In zaka yi wa danka aure soban nan ne. In kai kanka zaka aure sobo ne. In rahil lafiya ce ta samu wani yaron ka ko gyatumin ka ko gyatumar ka ko matarka, wannan soban ne zaka dauka ka je ka sayar ka zo ka kai asibiti, domin in ka je asibiti daidai da maganin naira 5 rage naira 5 aka ce ma kudin ka zane haka zaka cire ka biya. Mu wani abu ba a yi da mu ba, tunda a jami'an gwamnati ko jami'an musulun babu wanda ya zo ya zauna da mu ya mana kyakkyawar fahimta, muka masa kyakkyawar fahimta, kawai dai wannan karfa ce irin ta wannan gwamnati Allah ya kamu wani zamani wanda yake haka kawai kai dan kana talaka wai baka da yanci an ce kasa ba ta ka bace.
Kasancewar an kirkiri shirin tun wacce tsohuwar gwamnati ne ta gabata, hakan yasa al'umman yankin da wannan lamari ya shafa suka kulla alƙawari da wannan gwamnati mai ci yanzu. Idan al'ummar sun zaɓe su suka hau mulki, to za su soke shirin kwata-kwata. Amma sai bayan da aka zaɓi wannan gwamnatin, sannan suka lura da cewa wannan shiri na mustali tsari ne zai kawo ci gaba ga al'ummomi da kuma jihar Jigawa da ƙasa ma baki ɗaya. Ga dai abin da mataimakin gwamnan jihar Jigawa Barista Ibrahim Haɗeji ya faɗa wannan fili.
Zan ɗan baka tarihi. Ba mu ne muka kirkiri project ɗin gagarawa ba. Lokacin da muna yawan campaign, mutane sun mana koken cewa an zo an karɓi filayensu an ba su takardar compensation, wato kamar alama cewa an auna gonaka kenan. Kuma muka ci muka wasu alƙawari kan cewa in Allah ya da idan Allah ya ba mu nasara ko kuma Allah ya sa muka kafa gwamnati, insha Allah za mu dibo wannan al'amari mun karbi mulki mun kira kamfanin mun zauna da su suka nuna mana cewa ga bukatar da suke da ita kuma ga compensation za su biya abinda suke so a ba su fili hektar 14 muka yi abin nan gona ya bada approval cewa a kafa karamin committee a diba bukatun nan saboda ba za ka watsar da bukatar ba ci gaba ne da wanda ya ce a cikin halin da ake ciki yanzu tattalin arzikin kasa ana recession ana wane ne kowa gona ya hau jirgi ya tafi kasar waje neman investor idan ka samu investor a gida da ya nuna cewa yana da bukatar ya zo ya sa hannun jari ko zai kawo masana'anta to ina ganin mu a matsayinmu abin da za mu diba majibu bukatar shi wannan investor amma kuma majibu hakkin mutanen da suke wannan wuri
duk da yake dai gwamnatin jihar Jigawa na kallon wannan lamari a matsayin wani ci gaba da zai taimaka al'ummomin jihar da ma ita kanta gwamnati amma da alamu hanyar da aka bi wajen karba da kuma biyan diya ga waɗanda wannan aiki zai shafi gonakin su babu alamar kutanta adalci cikin ta yanzu haka dai al'ummomin wannan yanki sun shigar da ƙara babbar kotun jihar Jigawa saboda haka za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu da yardar Allah da zarar kotu ta yanke hukunci. Batu na gaba da muka fara kawo muku tare da ranar 9 ga watan Satumba shekara 2018 shine batun zargin da wani matashi bako ziri daga jihar Borno ya yi wa Malam Abba Kyari shugaban ma'aikata a fadar shugaban Najeriya. Na cutar sa naira miliyan 29 wai zai bashi kwangila ya tashi kuma babu kwangila kuma ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaro
na farko Abba Kyari shi zaman yaya na ne yake shi tukuran kaka na ne a gaban mahaifi na ne ya yi girma mahaifi na ya koyar da shi karatu a bama
ni sunan mahaifin naka
waziri Abba Kyari sunansa to Abba Kyari ni ina cikin bama tukun rikicin nan ya taso to ina tare da mahaifina da mahaifiyata to Allah ya karba rayuwansu bayan wata fudu da kwana 20 Allah ya sirar da raimu mun fita cikin garin Baman sai mun yi so Maiduguri daga mun zo Abba Kyari sai ya kira ni ya yi taziya na saboda dai Abba Kyari muna tare da shi sosai akwai gadin nashi a garin Baman yana hannuna mutane za su shaida wannan kuma akwai gidansa a kusa da gwananmu duka wayanna yana cikin hannuna ni ne nake kiyaye masa wayannan abubuwa to sai Abba Kyari ya kira ni mun gaisa kuma ya yi mun taziya ya ce mu yi hakuri duk abin da muke cikin kuncin nan insha Allah mu yi masa roƙon Allah in Allah ya sa sun shiga cikin gwamnatin nan zai yi mana taimako duk abin da ya dace da mu sai Abba Kyari ya tambaye ni farko ina da CSC company registered company na ce sai na karba kamfanin abokina sai na doka na kawo mishi
amma za ka iya wannan maganar ka tabbatar har ga Allah abinda kake faɗan nan kun yi haka da shi
wallahi 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 har zan yi rantsuwa da Qur'ani Abba Kyari tare da shi ne muka yi wannan abubuwa har zuwa ƙarshen al'amuran
matashin da ya zargi Abba Kyari da amsar kimanin naira miliyan 29 a wajensa don ba shi kwangilar sayo motoci kira Hilux da darajar kwangilar ta haura naira miliyan 300 a magana da yi da wannan shiri bako ziri ya ce da yardar Abba Kyari wanda ya ce tamkar babban yaya ko mahaifi yake gare shi ya zuba kuɗi a asusun banki na wani mai suna Sani Ado don kafa alƙalamin samun kwangilar amma bayan fitowar kwangilar bai samu ko sisun kobo ba labarin waziri na karawa da cewa an yi masa alƙawarin samun kashi 30 cikin 100 na adadin kuɗin kwangilar amma maimakon ya samu koda kuɗin na goron da ya bayar ne ƙarshe ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaron farin kaya da ake kira DSS wani ɗan sanda mai suna DSP Tijjani Saifullah Bulama ya yi ƙoƙarin taimakawa bako waziri amma ya ce shi ma ya tsinci kansa ɗakin ajiye 'yan Boko Haram da ke hukumar ta DSS
ina fita na buɗe kofa sai na fito wajensu sai suka ce min ni ne Tijjani S Bulama sai na ce suka ce to an turo su ne daga aji ne turo su su zo su tafi da ni akwai ɗan bincike da nake ne wani in je in shedin more light akan wannan binciken sai na ce wani bincike ne sai suka ce in ka je can za ka faɗa kawai sai suka yi bundle ɗin suka samu max Muna zuwa bayan sun samu wannan abun a cikin mota, sai suke tambaya na wai me yasa nake so in fallace shi Abba Kyari, me yasa ni da harkan su? Me ne da mini da harkan su? Wallahi daga nan ne na gane cewa ainihin Abba Kyari nake wannan abun. Amma duk yadda ba ku ya faɗa min wallahi ban yarda ba. Amma san da su ADS sai suka ce min me yasa kake so ka fallace sa? Kana so ka zama whistle blower ne, kai police ne, me ruwanka da harkan su? Sai na gano cewa lalle
wato duk maganar da kai ma ta baya baka dauka da Abba Kyari kake
ba. Gaba daya ni ban dauka da Abba Kyari bane, kawai ya dauka ya bani number ne, ban san ba da wa nake magana da shi ba wallahi.
Ba tare da gudanar da wani bincike ba, fadar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta fito ta goyi bayan Abba Kyari, tace ba mamaki wannan wata makarkashiya ce ta bata sunan shugaban kasa yayin da zabe ke tinkarowa. Kakakin fadar shugaban kasan Garba Shehu ya bayyana cewa Abba Kyari dake da kudin kula da tsaro na wajen naira miliyan 200 da zai iya kashewa a duk yanda yake so, ba zai dawo ba yana amsan naira miliyan 29 dan wata kwangila ba. Tun farko dai mun ji bako Ziri ya faɗa mana cewar ya miƙa kukansa ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC, amma babu wani abu da aka yi kan maganar. Shin wannan yana nufin kenan akwai waɗanda suka gagaru hukumar EFCC ta hukunta su domin girman su ko mukamin su? Za mu ci gaba da neman amsar wannan tambaya tare da ci gaba da bin diddigin wannan batu a shekarar 2019 idan Allah ya kai mu lafiya. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyin su, musamman ma Nasiru Adamiyal Hikaya, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Gai da dan mutan Gumel kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Ana sa ran wani bangaren gwamnatin Amurka zai ci gaba da kasancewa a rufe a kusan ƙarshen wannan mako har ma gaba da wannan makon, sakamakon cijewa da ake samu tsakanin fadar White House da 'yan majalisa a kan kashe kudaden gwamnati. Shugaba Donald Trump yana kan bakarsa na gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico, inda wani yaro mara takardar Amurka ya mutu a hannun hukumomin Amurka. Washington dai tana shiga sabon shekarar 2019 da wani bangaren gwamnati rufe, kana babu wata alamar tattaunawa akan sake bude gwamnatin. Wani babban dan majalisar dattawan Amurka na Republican ya faɗa a jiya Lahadi cewa yayi wata ganawa da shugaba Donald Trump a fadarsa ta White House, inda ya tabbatar da aniyarsa na murƙushe kungiyar ISIS ko da kuwa ya janye sojojin Amurka daga Siriya. An kashe akalla mutane 17 a cikin rikicin zabe a Bangladesh a jiya Lahadi, a cewar 'yan sanda, yayin da Sheikh Hasina yake shirin yin wata gagarumar nasara a karo na uku a matsayin Prime Minister kasar. Sakamakon zabe da ya fara fitowa ya nuna jam'iyyar Prime Minister mai ci Awami League tana kan gaba za ta lashe zaben, amma kuma 'yan adawa sun yi zargin ana tsoratar da masu zabe da ma wasu maguri da suka ce an yi a zaben. Miliyoyin mutane a kasar Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo sun yi zaɓe a jiya Lahadi a babban zaɓen kasar mai tattare da tashin hankali da aka dade ana jinkirtawa, wanda kuma ake zargin shirya magudi a ciki.
Masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shirye namu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa, nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi lokacin da Mahmud Ibrahim Kwari zai shigo da shirin da rashin tayi, shirin da ke faɗakar da masu saurare kan batutuwa da suka shafi harkokin kasuwanci da tattalin arziki. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen namu da rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, sai kuma Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni, da kuma injiniyan mu Yau Alheri ke muku fata alheri, sai kuma da haƙƙi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.